concept. On the mix. It's Shambi on the beat. This is serious.
Fresh from beautifulariwa.com.
Chewa, a mota, a she, a chantu, na tarewa. We park here right now, babu chewa. Sash yourself right here, babu chewa. Randamu na uchewa, a mota, a she, a chantu, na tarewa. We park here right now, babu chewa. Sash yourself right here, babu chewa. Ranamu na uchewa zamu shiga studio da ni da gayu na suka tare mu ba dalili to in kariya nake yi sai ku tambayi mai amini wai sai mun taka burki wai sai sun taka mana burki da sha mari na rikice har na cire takalmi na suka dau waya suka kira wai zamu ga alkali ma wai laifin mu tayar mu tana wainuwa wai laifin mu tayar mu tana wainuwa ranamu na uchewa a mota a she a can We park here right now, babu chewa. Sash yourself right here, babu chewa. Ranamu na uchewa, a mota a she a chansu na tarewa. We park here right now, babu chewa. Sash yourself right here, babu chewa.
Sana ana waka ni kambani sata gaskiya daye ne dole in fadi ban fasa ha in ci zalunci cin hanci da rashawa ha ba ɗan uwa
dole mu canza mu dau gyara
ina mai sata
ka canza ka dau gyara
ina mai gulma
ka canza ka dau gyara
ina mai sata
ka canza ka dau gyara
sai ku canza mu dau gyara ni ma na canza na dau gyara
rannan na wucewa a mota shi a can suna tarewa we park here right now babu wucewa such yourself right here babu wucewa rannan na wucewa a mota shi a can suna tarewa we park here right now babu wucewa such yourself right here babu wucewa
da shamari na rikice har na cire takalmi na suka dau waya suka kira wai zamu ga alkali ma wai laifin mu tayar mu tana wainuwa wai laifin mu tayar mu tana wainuwa da na shamari na rikice har na cire takalmi na suka dau waya suka kira wai zamu ga alkali ma wai laifin mu tayar mu tana wainuwa wai laifin mu tayar mu tana wainuwa
this is serious
ina jin ku kuna jin na